This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanginna. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro mai barin gado Jake Sullivan ya yi kira ga gwamnatin Trump mai shigowa da ta ci gaba da dabarun shugaba Joe Biden na karfafa dangantaka da abokantaka da kawayen Indo-Pacific domin kalubalantar abokan hamayya ciki har da China da Korea ta Arewa. Batun da zamu yi shine cewa matsayin Amurka a yankin na da matukar karfi a yanzu, inji Sullivan a yayin da yake amsa tambayar muryar Amurka a wani taron tattaunawa da yan jarida a jiya Juma'a. Ya ci gaba da cewa ya kamata a samu ci gaba fiye da gagarumin sauyi dangane da dabarun na Indo-Pacific, amma ba mu san abin da gwamnati mai shigowa za ta yi ba. Sullivan, wanda ke bayyana daya daga cikin manyan tsare-tsaren gwamnatin Biden na yankin Indo-Pacific, ya ce tsarin shugaban yana aiki matuka, kuma ya gargadin cewa kaucewa daga hakan babbar kasada ce. Duk da haka, Sullivan ya yarda cewa gwamnatin ta kasa samun ci gaba na azo a gani kan kawar da makaman nukiliyar Korea, yayin da barazanar Pyongyang ta ci gaba da tsananta fiye da kowane lokaci. Sullivan ya nuna wasu muhimman batutuwa, wato haɗin gwiwa tsakanin Korea ta Arewa da Rasha da kuma babban kawancin abokan hamayya, wato Rasha, China, Korea ta Arewa da Iran. Ya sake nanata gargadin da gwamnatin kasar ta yi game da rage tallafin da Amurka ke baiwa Kyiv, wani abu da zababben shugaban kasar Donald Trump ya bayyana cewa zai yi. Wata guguwar hunturu mai karfin gaske da ta zubar da dusar kankara ta kuma mamaye tituna da kankara a mafi akasarin yankunan Texas da Oklahoma na nan Amurka ta mika, inda ta mamaye gabas zuwa kudu mai nisa da sauran wurare. Gwamnan jihar Arkansas Sarah Sanders ta tura jami'an tsaron kasa don taimakawa masu ababen hawa da suka makale. An rufe makarantu ga miliyoyin yara a fadin jihohin kudancin kasar ta Amurka daga Texas zuwa Georgia da kuma gawashi har ya zuwa South Carolina. A halin da ake ciki kuma fasinjoji hudu sun sami raunuka bayan da jirgin saman Delta Airlines da ke kan hanyar sa ta zuwa Minneapolis ya kasa tashi a filin jirgin saman Atlanta. Kamfanin jiragen na Delta ya ce babu tabbas ko yanayin yana da alaka da dakatar da jirgin bayan tashin sa. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an kashe gobara a birnin Los Angeles na Amurka sun yi fama da harsunan wuta a rana ta hudu a jere a jiya Juma'a, inda suke kokarin shawo kan gobarar daji da ta lalata dubban gidaje tare da kashe akalla mutane goma. Jami'ai sun yi gargadin cewa adadin waɗanda suka mutu, wanda aka sabunta shi a yammacin ranar Alhamis, na iya karuwa idan aka sami shawo kan gobarar mai dimbin harsuna daban-daban, inda ma'aikata za su iya karaɗe wurin da ta mamaye. An ci gaba da aikin kashe gobarar a cikin dare har zuwa safiyar jiya Juma'a, inda jirage masu saukar ungulu masu zuba ruwa suka yi amfani da damar da aka samu ta wucin gadi a yanayin iska. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan jami'ai a jiya Juma'a domin tattaunawa kan matakin da gwamnatin tarayya za ta dauka kan gobarar dajin. Adadin waɗanda suka mutu a yakin da Isra'ila take yi da mayakan Hamas a Gaza ya zarta adadin da ake bayyanawa a hukumance, a cewar wata kididdigar masu bincike a makarantar kula da tsaftar muhalli da magunguna ta London, wanda aka wallafa a ranar Alhamis a mujallar lafiya ta Lancet. Binciken ya yi kiyasin cewa tsakanin watan Oktoban shekara ta 2023 zuwa Yunin shekara ta 2024 an sami mutuwar Falasɗinawa sama da 64,000 sakamakon tashin hankali a Gaza, wanda ke nuni da cewa ma'aikatar lafiya ta Hamas da ke yankin ta rage a rahoton adadin da ta bayar na waɗanda suka mutu da kusan kashi 41 cikin 100. Adadin hukuma na wancan lokacin shine mutane 37,877 ne suka mutu. Kusan kashi 59 cikin 100 na waɗanda suka mutu mata ne ko yara ko kuma tsofaffi, a cewar rahoton, wanda ya yi daidai da wasu alƙaluma na daban. Binciken bai bayyana adadin mayakan Hamas da suka mutu ba. Wata ƙididdiga ta daban ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sama da mutane 8,000 da aka tabbatar sun mutu tsakanin watan Nuwamban shekara ta 2023 zuwa Afrilun shekara ta 2024. Ta bayyana cewa kashi 44 cikin 100 na waɗanda abin ya shafa ƙananan yara ne, yayin da kuma kashi 26 cikin 100 ne mata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Da san yin tun shekara guda ban ganka ba, ban sa ka
ji ya lafiya kallo mallam magana haka ne kuma tun bara fa marin da gaskiya tun bara kai Allah
ko Allah nace ba busa ba daga hannu na san yin out of sight inji bature wai wai out of mind
eh gaskiya gaskiya ne to kin san ai yanayin aiki daban-daban ke kina kire sai yanayin da yadda abu yake canji-canji ne
to ai shekara lafiya
a lafiya kallo alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabon shekara mallama ga barkamu da shigowa sabon shekara
mako da ya tige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu dan muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji
a gaskiya ne
2025 aka shige ta
haka ne gaskiya malama Grace mun ƙara tsufa mun rage kwanaki
haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru
a gaskiya gaskiya kan
nisan kwana to Allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga a cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka
to amin sun ma'amin malama Grace
to na san yana cikin alƙawari
da cikawa ba.
To, zabili daka ba dogon bayani.
Eh, gaskiya za mu ba wa masu tauraron mu dama saboda su ma su dama.
Aka, to ga gaishe-gaishen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri.
Kuma yadda muke alkawari ba.
Haka.
Assalamu alaikum gidan radio BOE muryar Amurka. To da farko sunana Lawal bin Hanbali MC din Sulbaji Al-Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi. Bayan haka ina gaida Ibrahim Hadi Kusfadare Ibrahim Salisu dan Kaduna, Aliku Auta Kafinta Ado Salati Goma ga Annabi Radio Mahmudu Salisu Kauran Nabuda, Isa Lawal Girgir Magajin garin Girgir Tilwani mai akwai Bodinga, Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Saban Layi Shehu Adamu Uritau Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau Aisha Lawal bin Hanbali MK dan Sulba Sulkutu Maimuna Aliku Auta Kabinta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agwarmaki Anti Grace BOE Hausa Baba Yakubu Makeri BOE Hausa Murtala Faruku Sanyi na Jihar Sokoto BOE Hausa Rukayya Bashi BOE Hausa Yakubu Rugun Mayari Usman Malika Mai Roro Tuntuwa Usman Dan Fadani Mararaba Yawuri Abubakar Mai Doya Adali Ali Hadan Kare Direba BSCF Sam Adali Yahaya Danu Adali Musa na Tale Muhangi Bako Umara Kandulo Bakar na ZP Ibrahim Rugal Maran Shagari Local godiya na kai muryar jama'ar muryar America BOE Allah ya bar zumunci gaba dai naku mai sauraron ku Lawal bin Hanbali MK dan Sulba Jihar Sokoto a tarayyar Najeriya nagode.
Assalamu alaikum. Mai magana Usain dan Gotakarasuwa daga jihar Yobe da yake mun shiga sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaje ka hada mu da alheri da ke cikin ta shirin da ke cikin ta kuma Allah an gaje ya kare mu. Zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubban gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rajab da Yahaya Abubakar Karfuma Numfashi da Usman Kasim Kirangin na Arewa da Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Umar Koeba Gashuwa da Bubu Megora Gashuwa da Garba Sabiola Gashuwa da Muhammad Salisu Ƙauren Namoda da fatan zan abun gida da abubuwan da yake cikin wannan shekara 2025 lamun lafiya Allah an gode kan na mana ita ƙarshen ta lamun lafiya. Na gode ne na Usain dan Gotakarasu Allah ku tashi lafiya.
Sunana Haruna Muhammad Katsina filin Abari Yahuse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai jini a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na Abari Yahuse a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana. Ina mana fatan alheri a duk inda muke. Hakika shekara ta 2024 ta wuce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji dadin su ba. Saboda haka ina fatan Allah Ubangiji ya sa ni muka shiga wannan sabon shekara ta 2025 lafiya. Mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitaccu da muka gani a shekara ta 2024 ta wuce. Kuma zan amfani da wannan dama in kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu ci gaba da yi mu kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu son ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya. Da fatan za ku tashi lafiya filin Abari ya huce. Sunana Haruna Muhammad Katsina.
Let's unite and give ourselves another chance. Assalamu alaikum. Sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru dake jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa ga kasanmu Najeriya da dukkan kasashen Afrika. Sanya wani amfani da wannan daman gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce. Ina gaida abokina Isa Garu Lawali mai fili, ina gaida Ibrahim Lara Gafta, ina gaida Aliyu Sarkin Yaki da ke can Nima, ina gaida Baba Gana Allahji Lauce wacce kan Baba Gana Allahji Dabuwa Unguru, Buhari Yahaya Unguru, ina gaida Atiku Dan Yaraba Barbarejo, ina gaida Aliyu Dan Fulani Maradawa, ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yada labarai mutanen mu na jamhuriyar Niger irin su Mamman Sani Dauda Cinwaga, Suware Malam Bare Brezuwa dake kasar Libya, da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya. Ina godiya. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru. Allah ya sada mu da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yahuza Abubakar Gura da karan hukumar Gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mun gode muku da damar da ku ba mu taya mu miƙa gaishe gaishen barka da sabon shekara. Dan amfani da wannan damar in miƙa sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin, wato Grace Alheri Abdu, Babu Yakubu Makeri da kuma Murtala Faruk Husaina. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta Maryama, sai Ali Kwauta kafinta Yelwa, sai wato Zaki Sodangi Duma Rabu Abdullahi Maska. Haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullu Kebbi Rulon Yakubu Dinga da sauran lokacin masaurinku da kuma lokacin mutanen garin Managora mai yaƙi Gondo jihar Kebbi. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Filin labari ya huce. Sunana Muhammad Salihu Kauranu daga jihar Zamfara. Da farko ina gaida babanmu Alhaji Baramasin limamin masallacin Imam Ali na Kauranu Mura da Khalifa Abubakar Atiku mai sunan Malam Babba, da kuma yan uwansu baki daya. Sai kuma ina gaida Liman Sani Bingire mai walda Kauranu Mura, Dakta Nafi mai maganin Ido Kauranu Mura, Mala Abu Kaura mutum abun tsaro ne Kauranu Mura, Honorable Hafiz Balarabe Gusau, Nasiru Musa Arabka Radio Nigeria Pride FM Gusau, da kuma ainihin Malam Sharahu Ismail gidan ajin na Kauranu Mura, da kuma ainihin wato Baban Yusra Gusau. Ina gaida Alhaji Jafaru bayan MTD Kauranu Mura. Allah mun yi sada mu alheran da ke cikin wannan shekara. Nagode Muhammad Salihu Kauranu Mura, Baba Abdu Samad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya ta hadin kan matasa na yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Niger. Biyoyi Hausa, ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatanku da masu sauraron ku gaba daya. Sannan kuma shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar ni ba, musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da Bare-bare gaba daya sun kayatar ni. Sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekaran, wanda muka rasa sarkin garinmu wato Kacal Mahmud Abba Kyari sarkin Komadugu, wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar La'adi 16 ga watan Disamba ɗin da muke ciki. Muna miƙa ta'aziyyarmu da iyalansu da gaba ɗaya, musamman Honorable Bulu Mamadu da sauransu da kuma dukkanin 'yan Difa. Muna miƙa ta'aziyyarmu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Sarki mutum ne mai haƙuri da jama'ar shi da kuma jajircewa akan jama'ar shi. Muna fatan Allah ya ba su juriyar haƙurin rashin sa, mu kuma Allah ya musanya mu da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya. Biyoyi a tashi lafiya. Sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya hadin kan matasa na yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum muryar Amerika. Mai magana Umma Mala Ali, shugaba kullum muryar Arewa Dogon Nuja a cikin jahohin Niger. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa, akwai Dahir Bidal wanda shike shugaban kulubin na birnin Maradi, akwai Zubair Manfatla a birnin Zandar, akwai Dodo mai naman yangayu a Wala mai komandan, akwai Alhassan Tayar San Problem. To duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa, Allah shi mai ta mun Allah mai shi mun da Amerika. Duka ina gaida duka ma'aikata na wurin aika BOA. Na gode mai magana umma Mala Ali shugaban kulan murai Arewa Dogon Dutse cikin jahohin Nisha.
Gaishe sabon shekara kenan, to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi tirakin da jage da yau shi ma
ai tirakin jage shi shi zai buke mana sabon shekara yau shi Allah bari shi na farko na shekaran mu yau
ai kuwa muna godiya kwarai da tirakin jage.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na abari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini. Ina yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri, sauran al'umma baki daya, murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025. Wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan Sakkwato da malaminsa a Borno. Wato wani basakwace ne a zamanin da, lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri, sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan basakwace sai yadda kigari tun daga Sakkwato ya taka da ƙafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Ka san basakwace ba kissa, yana zuwa mai da hankali wurin karatu kan kace haka dan lokaci kadan dan Sakkwato ya sauke. Sai yasa ranar da zai dawo gida Sakkwato, lokaci yayi aka zo wajen malam sai ban kwana da malam, aka tara sauran almajirai da sauran jama'a, aka yi wa dan Sakkwato addu'a. Sai dan Sakkwato malam ya tambaye dan Sakkwato ya ce, to dan Sakkwato kada kuma saduwar mu sai yoshi kuma. Dan Sakkwato ya shiru bai ce komai ba. Malam ya ce, a kasa kwato kayan shiru baka ce kome ba, ina tambaya kuma dada sai washe kuma saduwar mu. Dan Sakkwato sai ce, to Allah shiga wata malam, ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko. Malam ce, subhanallah. Sai lahira dan Sakkwato ya ce, eh, to tunanin da nake dama na tsaya na diba. Allah shiga wata malam, ka dibi nisan Sakkwato da Borno, sai kai dai waɗanga almajirai da an gare ka ba ka barin su ka tafi Sakkwato saboda ni. Ni kuma abin da zaka gida ta Borno tun da Sakkwato na karatu na riga na samu, ba ni tsammani in sake dawowa Borno kuma. Don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko. To wannan shine ainihin wato bankwanan dan Sakkwato da malaminsa a Borno. Shuru tare baka da kowa zaman duniya.
ka bamu kariya daga sharri na makiya dake kushe mu bamu kariya mai girma
to da nan sanin da yau gonan ku aka shiga to wala magana ni dai ban ce koyi ba ai da ji wannan an san kowa ne ai wannan an ce daga sakuta ne to ai ba gubiri ne wannan ai ba gubiri ne wannan
ni dai kan da iko Allah a nan za mu sadu a nan office ba sai a lahira
ina gari wala ma gari ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa yanzu wallahi kuma ta kam to a jin nan sai dai Allah ya rako ba
kila yana da tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai ya kai Sokoto nan
a gaskiya kan gaskiya ba
na gari a ce kuma
gaskiya ya
zage
kuma dawowa kuma
a halayya
gaskiya
turaki muna godiya kwarai da gaske da fata an shekara lafiya to na ga ba da baji da daga ba nan ta dinda da ka tilas mu jaburki ne yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake bugu fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za ta da abinda lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sai nuna mana da leri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya
Allahu ne makalina na bar rabana lamarin ta shi ya sankara sau kurma